Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tashin zuciya wanda a lokuta da dama yakan zo da amai. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan tashin zuciya ko mutum ya ji kamar zai yi amai wanda a wasu lokutan yakan zo da amai.
Tashin zuciya a turance ana kiran shi da nausea. Wannan nausea din nan kuma babban alama ne na farko da yake aukuwa yayin da mutum zai yi amai. Wato tashin zuciyar nan shi yake fara zuwa yawanci ga wanda suke zuwa da amai. So kuma yana da matukar amfani saboda daga mutumin da in ya zo yin amai yake jin tashin zuciya, so kuma kenan zai samu ya yi shiri ko kuma za ta samu ta yi shiri. Yayin da mutum ko yana zaune ne zai yi sauri ya je inda zai samu ya aman, ko kuma a'a in yana kwance ne zai tashi ya zauna, ko kuma a'a in yana wani abu ne zai iya dakatawa da wannan abun don ya samu ya aman. So wannan nausea din yana da matukar amfani kuma yana matukar taimakawa yayin da mutum zai amai. So a turance muna kiran shi nausea, a Hausance shine tashin zuciya.
To likita, shin me ke sa mutum ya ji tashin zuciya ko kuma yin amai?
Akwai abubuwa da yawa da suke sa wannan tashin zuciyar, wato shi nausea din. Amma sai dai kafin mu je ga bayanin su, yana da kyau a gane cewa tashin zuciya na nausea ba wai cuta bane, a'a zai iya kasance alama ne ta wata cuta. Amma kuma kamar yadda aka sani, yawanci aka samu tashin zuciya amai yakan zo ko kuma yakan biyo. Sai sa koma a cikin bayanai na topics din mu ko darussan mu a likitance, ba a cika kawowa darasi na tashin zuciya zalla ba, yawanci sai an hada ta tare da amai. Daga cikin manyan abubuwan sun hada da haka, akwai wani abu shi motion sickness ko kuma sickness. Wato irin rashin lafiya da mutum yakan ji yayin da yake tafiya daga wani gari zuwa wani gari, ko kuma wani ƙauye zuwa wani ƙauye, ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa. Kama daga jirgin sama ne, jirgin ƙasa ne, jirgin ruwa ne, ko kuma mota, mutum yakan samu irin wannan tashin zuciyar sai ya ji kamar amai. Ba wai cuta bane na malaria ya jawo, a'a motion sickness yana jawo haka. Na biyu, akan same shi a matsayin alama na farko-farko ga mace mai ciki, musamman wanda suke cikin first trimester, wato wata ukun farko kenan na ciki. Wanda kuma mace ne take jin wannan tashin zuciya, a wayansu kuma sukan zo musu tashin zuciya har da amai. Akalla mata kashi 70 zuwa kashi 90 sukan samu wannan tashin zuciya, amma kuma a cikin su akalla kashi 30 zuwa kashi 50 sukan zo har ma da amai. So in mutum ya kasance cewa bai kiyaye ba, bai lura ba a matsayin shi na likita, to ba an mamaki bane ya tamakawa mata masu ciki magani na malaria, ko ya tunanin cewa wannan tashin zuciya ko aman da suke yi saboda rashin lafiya ne, wanda kuma in ba kiyaye ba, ba za a gane cewa wannan tashin zuciya ba saboda rashin lafiya bane ba, rather saboda alama ne na ciki. Da uku, su akan same shi saboda tsananin ciwo. Wannan ciwon zai iya kamawa da kuma na koda ko kuma na hanta ko wani abu makamancin haka, wanda in yi muni yakan iya sa shi ma wannan tashin zuciya ya ta damu mutum. Na gaba kuma akan same shi saboda tsananin tsoruta, sai ga mutum ya ga wani abu da ya daga masa hankali ko wanda ya daga mata hankali, wanda sukan sa mutum tashin zuciya, wannan ma har ya kai ga amai. Sai kuma akan samu irin food poisoning, wato yayin da mutum ya ci abincin da bai karfa jikin shi ba, yakan ji tashin zuciya wanda yake zuwa da amai. Haka ma kuma ga wanda suke yawanci abinci, mutum ya zo na ne ya ci abincin da ya fi karfin shi, to dole ya kasance ya aman shi. In bai aman shi ba, to zai ta damun shi, hana shi kwanciya, hana shi kuma sakat. Sai kuma akwai cututtuka irin su gastroenteritis tare da irin su ulcer tare da sauransu, wanda su ma sukan zo irin waɗannan alama na tashin zuciya. Amma kar mu manta fa, akwai waɗansu abubuwa wanda su kuma ba na cututtuka bane, wanda su ma suna iya sa wannan tashin zuciya, musamman in mutum ya shiga guri ko kuma ya je gurin da ya ji wani kamshi ko warin da bai karfe shi ba. Za ta yi abu ne wanda ni ya mun kamshi, amma kuma ga wanda shi kuma bai karfe shi ba, zai iya jin shi a matsayin abu ne mai kamshi, amma wanda bai masa dadi ba ko bai mata dadi ba, haka sai ya ja musu tashin zuciya, wannan ma har ya maka amai a take a lokacin. Sai kuma wanda suke da matukan amfani shine yayin da mutum ya samu heart attack, wani abu shi ma cardiac infarction kenan, wanda yake zo da yawanci tsananin ciwon kirji ne ta barin hagu ta dan sama kadan, sai ga mutum ya rike kirjin shi, sai ka ji mutum ya samu wani irin zufa ko kuma mutum ya fara jin jiri, to yawanci yakan zo da amai. So in ya kasance mutum ya yi sa'a har ya zo asibiti, gashi ya rike kirjin shi ko kuma ta rike kirjinta, ba kuma haka zalla ba har tare da amai. In mutum ne kike kiyaye ba zai aza ulcer ne, wanda ba ulcer bane ba rather myocardial infarction ne, saboda ga wannan angina pectoris ne, wato ainihin ciwon kirjin da ya zo masa. To wannan shi ma yakan zo masa da tashin zuciya wanda har yakan kai ga mutum ya amai. Na gaba kuma ga wanda ya kasance cewa sun samu bugu na wato ainihin kai saboda hastali na machine ne, na mota ne, na keke na pep ne, ko na muka mutum haka. To in ya taba wani sashi a jikin kwakwalwansa wanda yake taimakawa gurin controlling wannan sashin da yake nausea da vomiting din, to fa ba amma wanke bane kasance ya ji tashin zuciya har ma ya amai. Su sa ma wanda suke da matsala na kwakwalwa, kamar a zo a ce muku cancer na kwakwalwa, to akwai wanda suke yawan jin wannan tashin zuciyan ko kuma yawan jin wannan amai, wanda shi ma in dai ba ai controlling wannan condition din ba, to ba amma wanke bane su ci gaba da jin irin wa'annan kan irin wannan tashin zuciya. Sai kuma akwai abu shi gastroparesis, wanda yawanci wanda suke da ciwon suga ne suke ji, wanda shine slow emptying of the stomach. Sai kuma finally ga wanda suka sa giya a gaba suka yi tartil suna sha, to tashin zuciya da amai wanda ga sun kula da shi, ba ma zallan tashin zuciya da amai ba, har da kansa ma na cikin mutum wannan ci sukan same shi.
Kamar wasu cututtuka ne ke nuna alamu da tashin zuciya ko amai?
Daga cikin manyan cututtuka da suke jawa irin wannan alamu na tashin zuciya sun hada da cuta na malaria, sun hada da cuta na ulcer, sun hada da cuta na gastroenteritis, wanda yawanci mutum da yake yin amai har da ma typhoid, saboda duk cutan da yake zuwa da amai to yawanci akwai tashin zuciya, wanda ya kama da meningitis, su encephalitis, da duk wani cutan da zai iya sa mutum ya amai to yawanci yakan zo da tashin zuciya a farko. Amma ba wannan shi bane ma babban tashin zuciya ne, kamar yadda na faɗa a can farko, abu ne wanda yake da matukar amfani a jikin dan adam, saboda yana taimaka mana mu san cewa eh fa in tashin zuciyan ne farin yawan sai mu fara jin yawo, ya fara tsinkewa, yana yawan zuwa baki mu, to fa alamu amai yana ƙoƙarin zuwa kenan. Amma tamen da ya kamata mu fara a nan gurin, wani sashi ne na jiki da yake ja irin wannan tashin zuciyan wanda ya kamata a ce mutane sun sani? To shine kamar haka, akwai hawa kusan 3 zuwa 4 na jikin dan adam wanda yake controlling wannan tashin zuciyan. So na farko su ne kamar haka, akwai central nervous system, wato sashi kenan na kwakwalwa ko shi kanshi kwakwalwan kenan, wanda a jikin kwakwalwan akwai wani abu shi cerebral cortex tare da wani abu shi limbic system, wanda limbic system tare da cerebral cortex din nan ne suke yin aikace-aikacen da suke taimakawa gurin tashin zuciya, wanda su kuma alama ne ke nuna mutum akan amai yana zuwa. Shi kuma amai alama ne na wani rashin lafiya ko kuma alama ne na wani condition da mutum yake da shi, kamar yadda na faɗa a baya, mace mai ciki. So sai na biyu kuma muka samu wani abu shi CTZ, wato chemoreceptor trigger zone. Wannan chemoreceptor trigger zone din nan ana samun shi ne a ta wurin fourth ventricle of the brain, wato wani sashi ne shi ma a cikin kwakwalwa wanda yake taimakawa gurin controlling wannan nausea din ko kuma tashin zuciya. Na gaba akwai vestibular system. Vestibular system kuma wani sashi ne shi ma a can cikin kunne, wanda amma ya dan fi kusa da kwakwalwa, ko wanda zaka iya cewa ma sashi ne shi ma na kwakwalwa, amma wanda yana can cikin kunnen mutum na dama ne ko kuma na hagu ne, wanda shi ma yake controlling wannan nausea din ko kuma vomiting, wato tashin zuciya kenan. Sai sa yau inda zaka sa mutum alal misali akan kujera, sai ka wana shi akalla koda na minti 2 zuwa minti 3, in ka tsayar da shi ba zallan jire wannan mutumin zai ji ba, ko wannan matan za su ji, a'a za su ji tashin zuciya, wannan ma kana ajiye shi sai ya samu har ya maka amai, saboda ya riga da ya taba balancing system din mutum. Wannan balancing system din mutum kuma shine wanda yake taimakawa, ba zallan balance ba, wato daidaituwar mutum kenan, wato hadda taimakawa gurin tashin wannan zuciya din. Sai ba mun mamaki bane ga dan adam din da yake da matsala na cerebral cortex ko kuma limbic system ko kuma wanda yake samun problem na chemoreceptor trigger zone din, ba dole ya ji ko kuma ta ji wannan tashin zuciyan ba, ko kuma amai lokaci ɗaya kawai zai ji amai ya fara masa, kamar yanzu ni ne nake magana kawai sai guji na fara amai ba tare da ma na ji alamu amai ya zo ba. To wannan yakan faru ne yayin mutum ya samu damage a wannan sashi na kwakwalwan, wanda amma dai bai cika faruwa a samu damage ba a wannan sashin sallah, amma ga wanda suke da kamar brain tumor ko kuma cancer na kwakwalwa da ya toshe aikin wannan cerebral cortex din, ko kuma limbic system, ko kuma chemoreceptor trigger zone, ko kuma vestibular system, to duka ba abun ake muna samu irin wannan tashin zuciyan akai-akai, wanda har zai kai ma su ta yin amai.
To likita, idan mutum yana yawan jin tashin zuciya me ya kamata ya yi?
tabbas yayin da mutum ya samu tashin zuciya ko kuma yake yawan jin tashin zuciya wanda yake kaiwa ga amai ko ma a ce wanda baya kaiwa ga amai to gaskiya ya kamata ya garzaya zuwa asibiti dan mu san wani irin taimako ya kamata a ce mun bashi ko kuma mun bata wani abin da zai bada mamaki matuka tashin zuciya za a ganshi kaman karamin abu ne amma a'a babban abu ne saboda shi ma kanshi yana da magunguna ire-ire daddaya har guda 7 wanda wannan magunguna guda 7 din sukan zo kuma saboda dalilai ne daban-daban saboda guda 7 ko ma sama da guda 7 din nan
kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako inda zamu ci gaba da tattaunawa da likita kan tashin zuciya dan jin irin abubuwan da ke sa mutun yana jin tashin zuciya musamman ma a wannan kasa ta mu Najeriya to a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
a sai da ke kashin duniya Allah ta wani kari a Allah rawa ku shi